ban kai ba ki bar ni da koyo Maybe I know a lie na san kina gauna ta Maybe I know a lie kina yawan zance na kuma I know a lie kina da kyawun suna Thank you I know a lie yace kadai wai girma kana kira wani da raina
Ka ce mini gobe da jibi da gata faɗa mini in san sai yaushe